وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة لهم هو أشد منهم قوة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله منا مع الله تبارك وتعالى غوديا سركي ديبامو إيكو نهدوا أوانغ مجلسي نامو ميتارن البركة كما يدعى كسابة إن شاء الله تعالى أقوى ترانا الحميشي a irin wanga lokaci na tsakanin magariba da isha'i muna gabatar da karatu na shi wannan littafi mai tarin albarka wanda ake kira al-fiqhul muyassar fi daw'il kitab wa sunna na su waɗannan manyan malumai na ƙasar Saudiya waɗanda suka haɗu kuma suka rubuta wannan littafi kuma Allah ya saka musu da alkhairi a yau kama yadda na ce muna rana alhamishi wadda ta yi daidai da 27 na watan Zulqa'ida shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka ya zuwa madina haka kuma shi ya yi daidai da alhamishi wadda take 14 ga watan mai wanda yake na shekara ta 2026 bayan aihuwa annabi Isa alaihi salam a ci gaba da shi wannan karatu namu kamar yadda muka riga muka sani wancan sati da ya wuce mun tsaya ne akan babi na mun yi magana ne saman kan babi na sallar roƙon ruwa ko kuma salatul istisqa a yau insha Allah ta'ala babi ne za mu tashi na 15 a cikin wannan littafi babi na 15 wanda yake bayani saman kan sallah ta janaza ma'ana sallah ta gawa da kuma hukuncen ita jana'izan nan da ake magana akan haka malai ce in muka diba asalin ita wannan kalima a harshen larabci ana iya cewa al-janaizu ko kuma al-janazatu ko ku al-jinazatu ko a yi ma jimun din fataha ko kuma a yi mishi jimun kin a mai kasara suna da ma'ana daban-daban amma a ƙarshe duka abu ɗaya suke nihi akan haka malai ce wa yanbaghi lil insan an yatazakkara al-mauta wa nihayatahu fi hadhihi ad-dunya abu na harko da zamu buda da shi a cikin wanga babai malai yace ya kamata dukkanin mutum a cikin wanga rayuwa da muke ya kasance lokaci fa yana tuna mutuwa kuma ya dinga tunanin yaya karshen shi zai kasance a cikin wagga duniya da wagga rayuwa da muke wada ba ta da tabbas ya kamata dukkaninmu mu dinga tunanin mutuwa kuma da tunanin karshenmu yaya zai kasance a rayuwa wannan shi zai sa mu shirya ma ita wannan mutuwa ta hanyar aikata ayyuka waɗanda suke nagari da kuma yin ƙoƙarin ƙari in muka yi ma mu yi ta ƙarawa domin tanadin lahira. Malai ya ce haka kuma wannan shi zai sanya mu yi ƙoƙarin tuba ga Allah ta'ala daga zunuban da muke aikatawa a rayuwarmu. Haka kuma wannan zai sanya dukkanin wani zalimci da dukkan abubuwan da muka aikata na cin haƙƙin waɗansu mutane za mu daina kuma mu yi ƙoƙarin mai da haƙƙin mutane wanda yake kanmu wanda muka ci shi kafin mutuwa ta zo. Haka kuma na daga cikin abubuwan da suke tunatar da mu mutuwa na daga cikin abubuwan da tunanin mutuwa zai gadar mana na cikin na riba shine mi ya kamata mu dinga ziyartar marasa lahiya domin shi ma yana ƙara lada a gare mu, da kuma mu dinga tunatar da su waɗannan mara lahiya da muka ziyarta kada su manta da tuba kuma da wasiya. Malai ce fa iza ihtadara yusannu talqinuhu la ilaha illallah. Haka kuma waɗanda suke jiyan marasa lahiyan su ma a tunatar da su cewa idan mutuwa ta tunkari mara lahiya ko kuma ta tunkari wani mutum to fa kada mu manta abin da yake wajibi a kanmu a matsayin ɗan jiya shine mu dinga laƙana ma shi wannan mutumin da yake ƙoƙarin mutuwa mu dinga faɗa yana ji kalima ta mi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu yi ta faɗi mu yi ta maimaita a gaban shi lokacin da yake faman mutuwa. Haka kuma mu daidaita gaban shi ya kalli alƙibla mu maida shi ya dinga kallon alƙibla. Malai ya ce fa iza mata sunna taghmiduhu. Haka kuma idan mutum ya mutu yana daga cikin sunna a shafe masa idanu wal isra'i bi tajhizihi mu gaggauta shirya shi wanke ta hanyar wanke shi da sa mishi likafani domin a kai shi a binne shi kada mu tsaya mu yi jinkiri. Akan haka mas'ala ta farko a ƙarƙashin wanga babi namu shine magana saman kan yaya ne ake wanke mamaci ko kuma wankan mutuwa yaya ake yin shi. Malai ce da farko mu san da cewa wanka ga wanda ya riga ya rasu mu san da cewa wajibi ne domin manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine yayi umarni a gare mu a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama fi muhrimin allazi waqasathu naqatahu, kama yadda yazo cikin wani hadisi na wani bawan Allah wanda yazo aikin haji amma kuma sai taguwar shi ta harbe shi kuma sai ya mutu. Annabi ya ce ma waɗanda ƴan uwan shi wanda suke tare da shi irsiluhu ku tahiqe ku wanke shi ku mushi wanka bima'in da ruwa wasidirin da ganyen magarya ku mushi wanka da ruwa da kuma magarya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama, haka kuma wani umarnin ya biyo baya shi ma a cikin fadar ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan rasuwar diyar shi Zainab Allah ya ji kanta, yake cewa igsilnaha ya kumata ku wanke ita Zainab ku wanke gawarta salasan sau uku za ku wanke ta au khamsan ko kuma kuma ta wanka biyar au saba'an ko kuma kuma ta wanka bakwai. Wa huwa fardu kifayatin ijma'an, sai dai wannan wajibin na wankan gawa mu san da cewa wajibi ne tunda annabi ya yi umarni a kan shi amma sai dai wajibi ne na kifaya, ma'ana in wasu suka yi to ya sauka a kan wasu ba su da shi kenan kowa ba ya da laifi ba mai zunubi in wasu suka yi ya ɗauke ma wasu, amma in aka ce ba za a yi ba mu duka to kowa yana da zunubi. wannan shine fardu kifaya ashe in wasu suka yi to ya sauka akan sauran bayan hukuncin wanka na mamaci kasancewar shi wajibi abu na biyu to yaya ake shi wannan wanka malai yace yanbaghi an yukhtara li taghsil al mauta man huwa thiqatun ya kamata abinda yake kyawo shine wanda ya kamata ya ma mamaci wanka ana bukata a zaɓi mutum wanda yake a amintacce wanda yake mutumin amana ɗaya kenan adalun kuma mutum ne wanda yake adali yana da adalci bakin gwargwado arifun bi ahkamil ghusli abu na uku kuma sai ya zamanto shi wanda zai yi wankan gawan nan ya fasan hukuncen wankan shi da kanshi domin ko an samu adali an samu amintacce idan bai iya wankan ba bai san yadda ake yi ba to tilas a nemo wanda ya iya kuma shine zai yi wa yuqaddamu fi tafsili alwasi sai dai malai yace ga wasu jerin mutane wanda zamu ba da labari daga na farko har karshe su ya kamata su ma mamaci wanka na farko in mamacin yayi wasiya cewa in na mutuwa ne mun wanka to wannan wanda aka yi wasiya ya fi kowa cancanta na farko kenan summa al-aqrabu sannan kuma sai mafi kusanci na ɗan uwantaka wanda yake kusanci da shi fal aqrabu sannan kuma wanda hallo wanda yake bi mishi in babu kuma kusancin shi to na gaba da shi malai yace misali kamar a ce uba to uba shine na farko na biyu afwan wanda aka yi wasiya yayi shine na farko na biyu kuma uba ne inda ran shi na uku kuma kaka ne inda ran shi na hudu da in akwai da to shine na hudu shine wanda ya cancanta ya ma mamaci wanka idza kanu arifina bi ahkamil ghusl amma malai yace da sharadi fa sai in ya zamanto duka waɗannan mutanen hudu da muka zana sai in sun iya wankan to domin ko da suna nan in dai basu iya ba to tilas a nemo wanda ya iya kuma shi zai wa illa qaddima ghayrihim mimman huwa alimun bi zalika in babu bas in basu iya ba to sai a nemo wanda ya iya a sashi yayi wa rajulu yughsiluhu ar-rijal musan da cewa in namiji ya mutu mutum namiji ya mutu to ho wanda ya kamata su wanke shi maza ne ɗan uwan shi wal mar'atu taghsiluha an-nisa'u kamar yadda ita ma mace in ta mutu to fa ɗan uwanta mata suke mata wanka wali kulli wahidin min zawjaini taghsilul akhar haka kuma tsakanin mata da miji in ɗaya ya mutu to ɗayan yake ma ɗaya wanka tsakanin mata da miji in ɗaya mutu to ɗaya yake ma ɗaya wanka tsakanin su kenan nan kaɗai ne shari'a ta yarda cewa namiji ya ma mace wanka ko mace ta ma namiji wanka in matar shi ce ko kuma in mijinta ne barajulu yaghsilu zawjatahu wal mar'atu taghsilu zawjaha wa li kulli min ar-rijali wal nisa'i taghsilu al-atfali duna sinnul sinni sabi'ati bayan kasancewar mace take ma mijinta wanka ko ko miji ya ma mace wanka to fa babu bambanci namiji ko mace kowa yana iya ma wani wanka in ya zamanto yara ne yaro ne ya mutu misali yaro namiji da bai kai shekara 7 ba to mata suna iya mai wanka ko kuma mace wadda bata kai shekara 7 ba to maza ma suna iya mata wanka na kusa mafi kusanci da ita din suna iya su mata wanka akan haka wala yajuzu lil muslimi rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafir di yadda kake soyayya da mutum kuke gane juna da shi makwabtaka da sauransu in dai ba musulmi bane in ya mutu to ha kai musulmi ba za ka ma kahuri wanka ba ko alama ba za ta koyi ba wala hamlu janazatihi wala takfinihi ba za ka dauki gawar shi ko ka raka ta ba kuma ba za ka sa mai likafani ba a matsayin shi na kahuri in kai musulmi ne wala salata alaihi kuma ba za ka mishi sallah ba domin shi kahuri ne walau kana qariban ko da ko mutun ne mafi kusa da kai misali a ce mahaihi ko mahaihiya wanda ya haife ka ko wanda ta haife ka uwa in dai ba musulma bace, to na harko ba za mata wanka ba, na biyu ba za a raki gawa ko ko a dauke ta, na uku ba za a sa mata likafani ba, na hudu ba za a mata sallah ba tare da kai in dai kafira ce ba musulma bace, ko da uwa ce ko uba ne. Wannan shine shari'a ta bayyana. Malai ce wa ishtarat an yakuna al-ma' allazi yughsal bihi al-mayyit tahuran mubahan. Wani sharadi na ciki ne dangance da wankan gawa, yana daga cikin sharadi ruwan da za a yi wankan da shi sai in ya zamanto ruwa ne wanda yake tsarkakakke, ruwa ne wanda yake baya da hadi da wasu da komi, ruwa ne tsarkakakke. Wa an yaghsilu fi makanin masturin. Sharadi na biyu kuma sai an yi wankan gawan a wuri wanda yake akwai sirran a cikin shi, ma'ana ba za a yi wankan a hili ba, sai dai wuri wanda yake da sirran a cikin shi. Wala yanbaghi hudur man la alaqata lahu bi taghsil al mayyit. Malai ce dukkan mutumin da bai da alaka da gawa, mutum ne ya mutu baka da alaka da shi ko ta kusa ko ta nesa, kawai sai ya mutu sai ka tafi wurin wankan gawa, sai ka danka cikin wankan gawa, to bai dace ba. Bai kamata a ce wurin a ka shiga wurin wankan gawa kuma baka da alaka da mutum, ba daidai bane, domin ba a banza aka zana waɗanda ya kamata su mishi wanka na kusa da shi. Ashe irin wannan karambani ne waɗanda mutane suke yi, alhali ko ana yin shi sosai, kana ga mutane suna shiga haddakin wurin wankan kuma kawai sun rakiya gawa, su haɗa yara akwai masu shiga, kenan anan ba daidai bane. Malai ce to yaya ne sifofin shi wannan wanka yake? Malai ce hiya an yadahu ala saririn ghasalihi, ana ɗora mamaci a saman kan wani gado da ake yi na musamman domin wankan gawa. Summa yasturu auratahu, ana duk a haka sai an yi ƙoƙarin suturce al'aurashi mamaci, ba za a huda kayan shi al'aurashi ta huto waje ba, wannan ba daidai ba ne. Summa yujarriduhu min thiyabihi, sannan in aka yi dubara aka rihe al'aura, to sai a yi ƙoƙari a zare kayan da yake sanye da su. Wai warihi an uyuni fi hujratin aw nahawha, ayi kokarin kauda shi daga idan mutane, a sanya shi wurin da babu idan mutane, cikin wani daki ko wani wuri. Summa yarfa'u al-ghasil ra'sa al-mayyit ila qurbi julusihi, bayan an yi haka malai ce to sai a dago kan shi wannan mamaci, a tado kan shi kadan ya zo kamar ya kusa zama, alam kwaso shi yayi kamar zai zamna. Summa yumarriru yadahu ala batnihi wa yasiru, sai kuma mai yin wankan sai ya dora hannun shi wajen ciki, sai dan danna haka, sai danna ya tai hakasa, ya danna ya tai hakasa, domin kamar yayi yana neman tatse wani abu ne haka a cikin cikin shi. Summa yunazzifu al-kharajayn, bayan an gama wannan sai a sa tsumma a hannu, sannan kuma sai a sa ruwa, to sai a wanke mishi duka wurin mahuta abubuwan guda biyu, wajen bawali da kuma wajen bayan gari, a rihe sai a sa a wanke. Wa yunajjil mayyit, sannan kuma a sa ruwa a wanke. Fa yaghsilu ma ala al-kharajayn min an-najasati, ayi kokarin wanke duk wani abu da ya huto daga wannan kohohi guda biyu. Wa zalika bi lafi khirqatin ala yadayhi, amma kada mu mance cewa sai an nada wani abu a hannu ne ake yin haka, kada mai shi yayi da hannun shi kawai haka bai nada komai ba, a'a ya nade hannun shi duk. Summa yanwil ghusla, amma kuma wajen wankan shi ma ana so mai shi yayi niyya, ya tarma aniya yin wanka, wa yusamma kuma ya bismillahir rahmanir rahim, wa yadahu wa yuwaddi'uhu ka wudu'is salati, bayan ya gama sai mishi arwalla irin arwallar sallah. Illa fil madmadati wal istinshaqi, sai dai in an zo wurin kurkurar baki da kuma shaka ruwa, to a nan wurin kawai ana shahorwa ne a bakin kuma a shahorwa a wajen hancin summa yaghsil ra'sahu wa lihyatahu bima'i sidrin amma wajen wanke gashin kai da kuma geme to nan wurin ana so a samu ruwan ganyen magarya din nan da muka hodi sai a wanke da shi aw sabun in kuma babu magarya to a sa ruwa a sa sabuli a wanke sai a sa ruwa summa yughsalil mayamin summa al mayasir kamar yadda kuma ibada take kullun ana so a fara da dama tukunna ay hagum kullun haka ake yi summa yukmilu ghasal baqil jasadi in aka yi wannan arwala aka gama to yanzu kuma sai a kwarara ruwa a wanke sauran jikin dukan shi wa yastahabbu an yulaffa ala yadayhi khirqati halit taghsili ma la yasake maimaita cewa yana daga mustahabbi wanda yake wankan gawa kada ya mance ya nada wani kyalle a hannun shi wani tsumma a hannun shi da zai wanke lokacin wanke gawa wal wajibi ghasalatan wahida amma kuma musanda cewa wanka guda daya shine na wajibi a wanke shi so guda haka kuma wal mustahabbu thalathat ghasalatin amma kuma mustahabbi ne an so ga wanda zai yi wankan to ya wanke shi alal aqalla so uku na farko na wajibi ne to ka kara akai har so uku misali wa in hasala al inqa ko da mutumin ya wanku tastas to ana so ka kara mishi da ya kai har so uku misali wa yastahabu an yaj'ala fi ghasalati al akhir kafur ana so a wankan karshe na uku din nan to ana so a sanya a cikin ruwan wannan turare da ake ce makafu a sashi a ciki summa yunashiful mayyit bayan an gama wannan wanke wanke to sai a sa tsumma kuma a shahe jikin a sa wani abu a shahe jikin nashi wa yazil anhu ma yushra'u izalatahu min al azafir wa shu'uri haka kuma yana iya rage akaifa ko kuma horce da kuma abin da ya shahi wajen gashi wa yudfar sha'r al mar'ati ita kuma mace ana so a shace gashinta a shace shi wa yusdalu min wara'iha a kwantar da shi ya koma baya a zuba shi ya koma baya wa iza ta'azzara ghasal al mayyit li adami wujud al ma'i mala yace in kuma aka kasa samu ruwa domin wankan gawa babu ruwa duka an nema an rasa to me za a yi bale yace aw kana muqatta'a aljismi bi a in ya zamanto afwan ba a iya zuba ruwa a jikin mutumin misali mutumin ko jikin shi ya lalace ko ko wata cuta gare shi misali wanda in aka zuba ruwan ma wata kila ya zuba a kasa ko ko ya bata wurare ko ko wani abu haka ko kuma jikin shi ya cire ko ko jiki rabi ya kone sai rabi kawai ya yi saura fa innahu yuyammam biturab hukuncin shari'a shine in aka iske gawa haka to taimama ake mata da kasa kawai ba sai an zuba ruwa an wanke taimama ake mata shikenan wa yastahabu liman ghasala mayitan an yaghtasila ba'da taghsilihi sannan kuma yana daga cikin mustahabbai ana bukata wanda yayi wankan gawa idan ya gama aka dawo to shi ma yayi wanka ana bukata haka nan wannan shine mas'ala ta farko hukuncin shi wannan wanka da kuma sifar shi yaya ake yin shi amma mas'ala ta biyu wa ya kamata yayi wanka al afdal an yatawalla ghasal al mayyit man huwa a'raf bi sunnati al ghusl min al thiqat al umana al udud mafi cancanta shine wanda yake kyawo a samu mutum yayi ma gawa wanka mutumin da yake ya san sunnonin duka wankan gawa yanda suke ya san yanda ake shi gaba da baya ɗaya kenan kuma sai ya zamanto mutum ne amintacce wanda an yarda da su kuma suna da adalci jama'a waga magana da malamai suke ƙara nanatawa cewa sai in mutum amintacce ne akwai bayani ƙarƙashin ta shine bai kamata ba a sanya mutun yayi wankan gawa wanda an san in ya huta waje ya ga wani abu a gawan hodi hodi ma mutane zai wannan kaga ba daidai bane ashe sai mutun wanda an san ya iya bakin shi kuma amintacce ne yana da amana domin kwata-kwata haramun ne mutun ya iske wani abu a jikin gawa ko ko wani abu ya gani ya huta waje kuma ya dinga hodi ma mutane cewa gawan ma kaza tai ko ko kaza gare ta ba daidai bane wala siyama idza kana min ahlihi wa aqaribi musamman in ya zamanto mutumin da ake tammahanin yana da amintaka da kuma adalci musamman in ya zamanto cikin fami ko kuma iyallan mamacin ne to alhamdulillah wannan ya hi kyau li anna allazina tawallaw ghasalahu sallallahu alaihi wa sallam kanu min ahlihi ka ali domin annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi da kanshi da ya rasu waɗanda suka wanke shi famin shi ne ƴan uwan shi ne ƴan gidansu ne su ne suka mishi wanka ba mutanen gari ba wa aulan nas bi ghasalihi dan haka wanda ya fi cancanta ya ma gawa wanka shi ne mi wasiyihu idan gawa kahin mai kahin ya rasu shi mutumin ya ce wane ya mun wanka to ya zama ya fi kyawo shi wannan mutumin ya mai wanka summa abuhu sannan kuma baban shi in bai yi wasiya ba to sai a nemo mahaifin shi inda rai in mahaifin shi baya da rai a nemo kakan shi in kakan shi baya da rai sai a nemo mafi kusa da shi na daga cikin mutane ƴan uwa sannan kuma in babu ko ɗaya cikin ƴan uwan shi to sai a nemo waɗanda yake zumunci tare da su su ya kamata su mai wanka Allahu akbar wannan shine tsari na addinin musulunci tsari wanda yake tabbas dukkanin mai bin gaskiya mai bin abubuwa da suka dace ya san hakan din shine daidai insha Allah wa yajibu an yatawalla ghasalil zakar ar-rijal kamar yadda namiji in ya mutu to maza suke mishi wanka wal unsa an-nisa mace kuma mata ƴan uwanta suke mata wanka ba namiji ba wa yustasna min zalika zawjani sai dai an kebe a cikin wannan ka'ida an kebe mace da mijinta wanda muka ce cikin su ɗaya yana iya ma ɗaya wanka ba laifi bane fa innahu li kulli wahidin minhuma ghasalu akhar li hadisi aisha radiyallahu anha me yasa aka kebe mace da miji domin Aisha Allah ya yarda da ita gare ta aka samu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i inda a ce ina da iko ina da kudura in maido abin da ya wuce baya in maido shi yanzu tace tabbas da a yanzu wanda zasu ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanka da ya rasu to da mu ne matan shi zamu mishi wanka amma a can bayan sai aka samu ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam su suka mishi wanka shine Aisha tace to inda ina da dama da inda yanzu ne da mu ne zamu masa wanka wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li Aisha radiyallahu anha kamar yadda a cikin wani hadisi manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma Aisha law mitti qabli la ghasaltuki wa kafantuki da a ce kahe din mutu ne ke kika riga ni mutuwa to tabbas da ni ne zan miki wanka kuma da ni zan sa miki likafani ni da kaina ashe hakan ya gwada mi cewa mace tana iya ma mijinta kuma miji yana iya ma mace wa ghasalat asma'u binti umais asma'u binti umais Allah ya rada ita ita ta ma mijinta wanka Abubakar Siddiq ita ta mai wanka wala yughsalu shahid al-ma'rakati mala yace amma mu san da cewa duk da wannan ka'idodi da aka zana to ho wanda ya huta yakin addini aka kashe shi a wajen yaki to shi ba ruwan shi da wankan ba ma masa wankan kawai bai ma bukata yanan nabi sallallahu alaihi wa sallama dalili ko shine ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a amara ya ba da umarni ga waɗanda aka kashe su a yaƙin Uhudu an yudufanu fi siyabihim annabi ya bada umarnin cewa dukkan su gaba ɗaya kowa a wanke shi da kayan shi da ya mutu da su riga shi da ya mutu kawai da ita za a wanke da ita za a binne shafon ba sai an musu wanka ba walam yughsalu ba musu wanka ba haka haka binne su duka wanda suka mutu a yakin Uhudin walam yusalli alaihim kuma ba musu sallar gawa ba dukkan su wa kazalika la yukfanu kuma shi wanda ya mutu wajen yakin addini hatta da likahuni ba a samu shi wala yusalla alaihi ba mishi sallah bal yudfanu bi siyabihi ana binne shi da kayan shi ne kamar yadda hadisin ya bayyana wasaqtu ga wani shi ma wani ka daban yaro wanda yake cikin uwa lokacin haihuwa bai yi ba kuma sai ya mutu ya zo duniya koko aka yanka aka hudda shi mala yace to irin wannan yaron ya zama mace ne koko namiji ne iza balaga arba'ata ashhurin wusila inda ya kai wata hudu a cikin ciki to sai an mai wanka wa kufina kuma sai an sa mishi likahuni wa sulliya alaihi kuma sai an mai sallah duka uku sai an mishi inda ya kai wata hudu a cikin uwa to ya zama mutum amma in bai kai wata hudu ba to in ya zo duniya bai kai wata hudu ba to ba a bukata waɗannan abubuwa duka su insha Allah li'annahu ba'da arba'ati ashhurin yakunu insan malai ce domin shari'ar musulunci tana daukan duk yaron da ya yi wata hudu a cikin ciki kawai mutum ne ya zama mutum har suna ana iya bashi babu wata matsala almas'alatu salisa mas'ala ta uku yaya ake lukahuni kuma ya ne ake sanya shi ya ake tsaga shi kuma ya ake sanya shi malai ce wa takfinuhu wajibun musanda cewa in mutum ya mutu sanya masa likafani wajibi ne a cikin musulunci liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama dalili kuwa shine hadisi na manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fil muhrami allazi waqsatuhu rahilatahu na wancan bawan Allah da muka bada labarin shi azu wanda yazo aikin haji amma kuma taguwar shi sai ta buge shi da sai ta halbe shi sai ya mutu annabi sai ya bada umarni ana yace wakafinuhu fi saubain kusanya masa likahuni ribi biyu wal wajibu sitru jami'ul badan amma musanda cewa wajibin anan shine a rihe dukkanin jikin mamaci a sitirta duka jikin shi fa innahu lam yujad illa sauba qasirin fa in lam yujad illa sauba qasirin la yakfi li jami'il badani wudiyar ra's in kuma Allah ya kaddara an yi mutuwa mamaci ya rasu kuma an nemi likafani an rasa sai dai dan karami aka samu misali alhali karamin nan kuma bai isa a rihe duka jikin shi to shine malai yace in babu kawai a rihe kanshi a sa masa akai waju'ila ala rijlaihi shay'un min al-izkhiri a sanya kuma wajen kafafuwan mamacin wannan ganye wanda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake aiki da shi mai kamshi ana sa shi a cikin kabari kuma ana rihin dakuna da shi domin kamshin sa a sanya wannan izkhir haka sunan shi izkhir to annabi yace in an rihe kai to sauran kafa wajen kahuwa sai a sa ganyen izkhir liqauli khabbab fi qissati takfini mus'ab bin umayr radiyallahu anhu dalili kuwa shine khabbab Allah ya yarda da shi ya faɗa cikin kissa labarin da ya bada na sanya ma wannan sahabi wanda ake kira Mus'ab bin Umair lokacin da ya rasu da aka sanya mishi likafani shi Khabbab yace wala yughattar anan wurin haka ne aka yi mala yace wala yughattar asul muhrami zakari in kuma mutun ya mutu wajen aikin haji to wajen kanshi ba a rihe kanshi wajen sa mishi likafani liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama dalili kuwa shine fadar ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wala tukhammiru ra'sahu shi wannan mutumin da yazo aikin haji wanda dabbar shi ta harbe shi ya rasu annabi yace to kadda ku rihe kanshi ku bar kanshi a bude wa yakunu zalika bi thawbin la yasfil bishrati satiran dukkan magana da ake ta sanya lukkafani ana buƙatar lukkafani wanda in aka sanya mamaci a jikin shi fatar shi ba za ta bayyana ba ko ko wani abu na daga al'aurar shi ba zai bayyana ba ana son lukkafani ya zamanto an sanya shi ya rihe al'aura da kuma fata shi wannan mamaci wa yajibu an yakuna min malbusin dalilin shi yasa malamai suka ce to ya zama wajibi lukkafani ya zamanto a na daga cikin irin TC wanda suke wanda ake sanyawa wanda yake kare jiki li'annahu la ijhafa 'ala al-mayyit wala 'ala al-warisi ashe ya zama yana da kyau a ce an sanya shi ya rihe jiki ko ko a lullumka shi su zamanto ba ɗaya ba su kai har guda uku misali kuma ba tare da an sanya mai yawa wanda ya wuce iyaka domin ba a san almubazzaranci haka kuma ba a so a sanya dukiyar magada cikin sayan irin abin da ya wuce iyaka a ciki wannan shi ma aikata laifi ba daidai ba ne wasunnatu takfin ar-rajul fi thalasi lafa'ifin bidin min qutni dan haka shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta bayyana mana cewa na da abin da yafi kyau shine a sanya likafani ga mamaci ya zamanto har rubi uku hori likafani hori wanda yake na auduga wanda aka yi shi da auduga to busatu ala ba'diha ana shin huda su daya saman daya wayudau alaiha mustalqiyan in aka dauko mamaci kuma ana dora shi ne a reran ya kalli sama sai a dora shi a saman wadannan likafani guda uku summa yuraddu taraf al-ulya min al-janib al-aysari ala shiqq al-aymani sai a fara daga bangaren jikin shi na sama bangaren sama sai a dauko hagun alimka ta saman dama summa taraf al-aymani ala al-aysari sannan kuma a dauko dama ita ma alimko ta a hagun summa thaniyata baya an yi da likafanin harko an gama sai a yi da likafani na biyu sai a yi da na uku shi ma irin haka duka iri daya summa yuj'al az-za'ida inda ra'asihi abinda yayi saura kuma na likafanin to sai a nade sai a sanya shi wajen kai summa yuqadu sannan a daure law kana az-za'ida aksar in kuma an samu kari hallau ju'ila inda qadamaihi to ana sanya daidai kafafuwa kuma sai a daure fa inna zalika asbata lil kafani yin haka shi yahi daidai da sanya lukafanin da ake so a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam li qawli aisha dalili ko shine sayyidatuna aisha Allah ya rada ita take cewa kufina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an sanya ma manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bayan rasuwar shi an sanya mishi lukafani ɗaya hawa uku na daga auduga hori likafani hori na wannan garin da ake kira sahuliyati wani shahararren tisi ne na likafani na wani gari da ake kira sahuliyati na wannan likafanin shine aka samu annabi har hawa uku haka Aisha ta ce laysa fiha qamisun wala amamatin ba a yi mishi riga ba kuma ba a mishi rawani da wannan likafani ba udurja fiha idrajan haka aka sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallama sanyawa wali qaulihi sallallahu alaihi wasallama dalili na biyu ko shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yace ilbasu min thiyabikum albayad fa innaha min khairi thiyabikum idan kuna sanya kaya ku yi kokari ku sanya kaya farare domin su irin wannan kaya farare su suka yi alkhairi daga cikin kayayyakin da kuke sawa wa kafinu fiha mautakum wannan horin likafani kuma ku sanya mamatanku in sun rasu ku musu likafani da shi wal unsa ashe akan haka wannan su ne hujjoji na cewa likafani hori ake sawa kuma uku ake yi kuma bayan shi na auduga ake so amma mace fa yaya ake mata likafin shine mallaye ce wal unsa khamsatu aswabin min qutn izaa min qutn musanda cewa ita mace biyar ake mata ma'ana ba daidai ake yi har ya taso biyar a'a ciccira shi ake yi har gida biyar na farko izar jabto ko kuma zane da ake yi a daure wannan zana na biyu khimar abinda ake kira malilibi dan malilibi da ake yi a rihe sai huska ake gani wa kamis kuma ana mata yan riga da ake dan tsagawa sai a rataya ta zama kamar riga walufafaini haka kuma ana yin waɗansu murhi guda biyu a ƙarshe sai a rihe ta a laulaye ta da su wasabi kenan mun diba abu biyar jafto din da kuma mayahi din da ake rihe huska da kuma riga da ake ma ita mace da kuma wannan malilibi guda biyu da ake sawa a sama abu biyar kenan wasabi shi kuma yaro karami fi thawbin wahidin likafani ɗaya ake mishi kawai wayubahu fi salasati ko fi salasati in kuma an samu uku to ana son haka wasagir amma kuma yaro karami yaro wanda yake ya dan yi wayo ya dan girma kamar yadda muka ce mai shekara 7 zuwa gaba bi kamisin ana mishi riga ne kuma sai a mishi malilibi biyu shi ma sai a rike shi riga kadai da malilibi guda biyu bayan haka sai mas'ala ta hudu ita ke bayani saman kan sallar gawa menene hukuncinta kuma me yasa ake yin ta mallaye ce as-salatu 'alal mayyit faridun kifayati musanda cewa sallar gawa ita ma wajibi ce farilla ce amma sai dai in wasu suka yi kuma wasu ba su shikenan ta sauka akan sauran idza fa'ala al-ba'd saqata al-ismu 'alal baqi wa daliluha dalilin ta shine qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadar manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi man mata wa alaihi dainun wata rana da aka kama annabi labari aka ce wannan bawan Allah ya mutu wani bawan Allah amma kuma sai dai bashi ake bin shi annabi sai ya ce sallu ala sahibikum ku je kuma dan uwan ku sallah domin shi annabi bai tsaya ba kan shi saboda bashi ake bin mutum sai annabi ya ce ku je kuma dan uwan ku sallah wannan shike gwada cewa ana ma gawa sallah wajibi ne in ta rasu wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallama haka kuma wata hada ta biyu a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yawmu mautin najashi ranar da wannan sarki na habasha ya rasu sarki najashi wanda krista ne amma kuma yana da adalci krista ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura musulmi su je wurin shi hijira ta farko to ranar da labarin mutuwa shi ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da annabi ya ce sai ya ce inna akha lakum qad mata ya ku musulmi tabbas dan uwanku guda yau ya mutu faqumu fasallu alayhi ku tashi ku yi mishi sallah duk da cewa ba a Madina ba yake wannan shike gwada cewa in dan uwanka ya mutu a wani gari kana iya mishi sallah a wani gari salatul ghaib da ake fada mas'ala ta biyar shurutus salat alal mayyit wa arkanuha wa sunanuha menene sharuda na sallar gawa da kuma rukunanta da sunnoninta na harko sharudan ta sune a niyya wanda zai sallaci gawa ana so ya darmi niyya wa taklif kuma ana so ya zamanto mutum ne wanda yake balagagge ba yaro karami ba wastiqbal alqibla ana so kuma a mai daga gabas a kalli gabas wasitrul awra ana so kuma wanda zai sallace ta ya zamanto ya sanya kaya ya sitirce al'aurashi wajtinabun najasa ani sanci wurin najasa kada a yi ta a wurin najasa li'annaha min as-salawati domin sallar gawa ma kamar sauran salloli take wa hudurul mayyit baina yadayil musallin ana so a dauko gawa a kawo ta gaban waɗanda za su sallace ta in kana bil balad in ya zamanto wurin da aka yi rasuwan ne za a yi sallah a gari guda ne wasilamul musalla musalli kuma wanda zai sallaci gawa ana so sai in ya zama to musulmi ne tukun wal musalla alaihi shi ma wanda za a ma salla sai in musulmi ne domin in kafiri ne kenan ba magana a mishi salla wa taharatuhuma sai kuma ana buƙatar shi ita gawa a mata tsarki a mata arwala kamar yadda muka gani shi ma kuma mai sallar gawa yayi tsarki ya arwala kamar yadda muka yi bayani walau bi turabin ko da taimama ce za a yi in ba a samu ruwa ba to ana buƙatar duka biyu su zamanto tsarkakakku ne za mu saurara kiran sallah insha Allah to alhamdulillah a gurguje bayan waɗannan sharuɗa da muka zana sai rukunan ita wa ga sallah ta gawa na farko rukuni shine a yi ta tsaye domin mi in ya zamanto ana iya tsayuwa din a yi ta tsaye yahi li'annaha salatu wajibatul qiyam fi hakal mafruda saboda ita ma sallah ce ashe wajibi ne a tsaya a yi ta tsaye kamar yadda ake yin sauran salloli abu na biyu rukuni na biyu shine kabbarori da ake yi guda hudu a cikin sallar gawa saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi lokacin da aka kame labarin mutuwar wannan sarki Najashi sai ya tashi ya ja mutane sallah gawa amma kuma raka'a hudu yayi a cikin ta wa qira'atul fatiha ana so a karanta fatiha ita ma a cikin ta saboda ka'idan nan hadisin annabi da yace la salata liman yaqra'u bi ummil qur'an babu sallah ga duk mutumin da ya sallah bai karanta fatiha ba abu na gaba ayima annabi salati shi ma rukuni ne a cikin ta bayan an yi fatiha ana ma annabi salati kuma ana ma macece shi ma da ya mutu a mishi addu'a domin mi fadar ma aikin Allah mai tsira da amincin Allah cikin wani hadisi yake cewa idza sallaitum alal mayyit idan kuka ma gawa sallah fa akhlisu lahu du'a to ku yi mishi addu'a ku nutsu ku mishi addu'a ku dukufa a cikin ta sosai ku nema mai gafara a cikin wannan addu'a wassalam ana so kuma ayi sallama a cikin ta kamar yadda muka sani ana sallama bangaren dama wa tahliluha bisalam hadisin annabi ne yace amma karshen sallar yanke ta shine yin sallama kawai wa tartib kuma ana so a jera waɗannan abubuwan ibada a jero su ta yadda aka faɗa ka a fara da ƙarshe a ce a komo farko ko a fara da tsakiya a jero su sunna cikin ita wannan sallah ita ce mi ɗaukaka hannu da ake yi a ɗaga hannu wajen kabbara harama da kuma faɗa a'udhu billahi minash shaitani rajim da limami yake yi kafin ya fara sallah wa an yad'u li nafsihi wa lil muslimina yana daga cikin sunna halaushi limamin ya roƙa ma kanshi gafara kuma ya roƙa ma sauran ƴan uwa musulmi su ma gafara wal israr bil qira'a kuma ana san ayita a asirce kada a hudo karatun a hili ana yin shi wannan shine abin da ya tabbata daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan anan wurin zamu kwana duba ya zuwa karancin lokaci muna mas'ala ta biyar ita kuma mas'ala takwas yake da kai ashe nan gaba ma sai a bi mu mas'ala uku insha Allah ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana Allah ya ba mu ladan sauraro da muka yi kuma Allah ubangiji ya ba mu ikon aikata abubuwan da muke saurara ladan mu Allah ubangiji ya sanya cikin mizanil hasanat muna roƙon ha bismillah wallahi akwai riwayoyi da suke bayyana cewa kahinya mutu ya musulunci tabbas akwai riwayoyi haka da suke faɗi kenan daman shi kuma ai kun ga yadda hatta da manzon Allah ya mishi sheda kuma amintacce ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kirista ne amma kuma gaskiya yana da adalci yadda baka tunani insha Allah Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ubangiji ya amsa mana buƙatunmu gaba ɗaya Allah ya gafarta mu iyayenmu da malumanmu da suka rasu da kakanninmu na'am ha sallar gawa nan yadda dai aka san ana sallah sahu ake yi a jajjeru shi kuma dukkanin sallah ai ana sahu ne a wuri guda, ba za a ce ba wasu su yi a ciki wasu su yi a waje, sai in babu in gari guri guda ake kawo ta ake gaban jama'a wanda za su sallace ta. In namiji ne limamin sai ya tsaya daidai kanshi anan yake sallata shi, in mace ce ko tsakiya limamin yake tsayawa a ajiye ta daidai tsakiyar limamin, haka ake yi. Amma babu wata sunna da ta gwada ana ajiye gawa a wani wuri kuma a zo a sallace ta a wani wuri, sai in wani gari ne take. Wannan kamar yadda annabi ya mana ya shi to ana iya yi insha Allah. Allah ya samu dace. Kenan muna roƙon Allah ta'ala, Allah ubangiji ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu, Allah ubangiji ya sanya in ƙarshenmu ya zo, Allah ya sa mu cika da imani. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu, Allah ubangiji ya ba mu sa'a a rayuwa, Allah ubangiji ka shirye mu ka shirye bayan mu, Allah ubangiji ka ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu na musulmi ya Allah. Allah ubangiji muna roƙonka duk masu tada hankali Allah ka mana maganinsu. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin marasa lafiya namu Allah ka ba su lafiya. Allah muna roƙonka dukkanin masu neman aiki, masu neman aure, masu neman jari, Allah ya bada mai albarka. Muna roƙon Allah dukkanin masu neman ilimi, Allah ya ba su mai albarka. Allah dukkanin masu neman diplom na daga ɗiyanmu da kuma ƴan uwanmu duka gaba ɗaya, tun daga certificate har brevet har bac har jami'o'i duka Allah ya ba su, Allah ya cida su, Allah ya sa su dace da mai albarka. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin ma'aikata ko na ma'aikatan kansu ko na gwamnati waɗanda suke buƙatar ci gaba, Allah ya ba su, waɗanda suke buƙatar ɗaukaka Allah ya ɗaukaka su ya Allah. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa li tu'minu bi la'allahum yarshudun. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.